بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوانا طالبي ما لممو sauran mahallarta wannan masallaci ne albarka Masjidur Rahma. Ina mana barka da wannan yammaci a yau Alhamis, wato ranar uku ga watan Al-Muharram, shekara ta hijira 1448, daidai da lissafin ranar 18 ga watan Yuni 2026. Kamar yadda aka ambata, matashiyar wannan tattaunawa ita ce wato wasu fa’idoji daga cikin tarihin Sayyida Aisha radiyallahu anha. Malaminmu Sheikh Malam Bashir Lawal Muhammad, Allah ya saka mashi alkhairi, ya gabatu a cikin tattaunawa game da wato fa’idoji a rayuwar Sayyida Nana Khadija radiyallahu anha. Kamar yadda ya ambata, lokaci ne takaitacce wanda ba zai bada dama a yi bajiya mai faɗi ko a sukwani zantuttuka akan waɗannan mawdu'ai ba. Amma dai mala yutraku kulluhu la yutraku jullu. Sayyida Aisha radiyallahu anha, sunanta kenan Aisha bintu Abi Bakr ibnu Abi Quhafa At-Taymiyya, wato sunanta Aisha, sunan babanta Abu Bakr, babban sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma abokinsa tun kafin musulunci, kuma abokinsa har ƙarshen rayuwa. Shi kuma sunan baban shi Abu Quhafa. A cikin Larabawa, mutanen Makka su ƙabilarsu Taymawa ake ce musu, Banu Taym. Ita ce kaɗai matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura budurwa. Dukkanin sauran matansa bai aure su suna ‘yan mata ba. Wannan yana daga cikin abin da wani lokaci takan yi wa sauran matan shaguɗe da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadithi, yana ce mata, "Uritu fil manami, an nuna mini ke a cikin mafarki." Mala’ika Jibrilu yakan zo masa da wani abu lulluɓaɓɓe a cikin wani kyakkyawan mayafi, idan aka buɗe sai ga fuskar Aisha har sau uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan mafarkin, wanda ya fassara wannan mafarki da cewa Allah Maɗaukakin Sarki yana umurtarsa da ya aure ta, kuma ya aika aka sanar da iyayenta a lokaci guda. Kamar yadda aka ambata, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure guda biyu kusa da kusa bayan rasuwar matarsa Khadija, wanda ya ƙaunace ta, kuma rasuwarta ta zama mishi ɗaya daga cikin jarabawar rayuwarsa, wanda ya samu sadma, ya samu tashin hankali sosai alaihi salatu wassalam. Da aka je neman aurenta, Sayyidina Abu Bakar ya ce, "Hawa ya Manzo Allah, ai Aisha, ai ƴakka ce, kai ai babanta ne." Zalla ya ce, "Ƙwarai kuwa ɗayata ce a cikin dangantaka da mutuntaka, tunda ‘yar abokina ne, amma kuma halasina ce." Saboda haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yarinya ƙarama, ‘yar shekara shida ko wani abu makamancin haka. Tana cewa ma bata ma san me ma'ana aure ba a lokacin. Aka barta kuma abun iyayenta har sai da aka je Madina a shekara ta biyu bayan hijira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma Madina, suka tare da Sayyida Aisha radiyallahu anha a farkon hijira. Tana ba da labarin cewa ita ne an kira ta tana wasa da ‘yan ƙawayenta, aka ce ta zo, ji mahaifiyarta Ummu Ruman, ta zo kawai sai aka shigar da ita, aka yi mata wanka, aka gyara mata gashi, aka shashafa mata abubuwa na ƙyanƙyanan amarya, kawai aka rufa ta aka ce gidan miji za ka yi. To, fa’idar da za mu kalla a nan shi ne, wato abin da ke cikin aure na ƙara ƙarfin zumunta tsakanin gidaje guda biyu, gidan amarya da gidan angwaye, da kuma nuni zuwa ga cewa ashe ba laifi bane dan wane da wane sun taso tare, an yi abokantaka, an yi kasuwa, an yi makaranta. Idan mutum ya ga ɗiyar abokinsa yana so, ba laifi bane ya aure ta, ba abun kunya bane, abu ne mai kyau, danƙon zumunta ne. Kada ki tsallake uwar yarinya ki ce ba zai yiwu ba, tasu ne zai aure ƴata ba tare kuke zuwa wuri na da shi ba. Karki wannan Allah ya halasta, ki fatan halaya ya zama wani albarka ga gidanku, kamar yadda auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasiri tana Aisha ya zama albarka ga gidan gabaki ɗaya, kamar yadda lokacin da hadisa ta ifki ta faru ƙarshe mai Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Ya ku mutanen gidan Sayyidina Abubakar, kar ku yi tunanin wannan ya zama muku fitina, wanda ke shari'a alkhairi ƙarin daraja ne ga gidanku. Saboda fa'ida ta farko shi ne halascin mutum ya auri ɗiyar abokinsa, halascin kuma wato a ɗaura ma yarinya ƙarama aure da babban mutum. Sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekarunsa sun wuce 40, sun wuce ma 50, a wajen 47 ya Shams, ita kuma tana yarinya ya kasa da shekara 10. Hasali ma irin wannan dattawa ba sun fiye riƙe aure, sun bi sanin mutuncin matan, duk abin da za ta yi na shirme da ƙuruciya duk zai iya jurewa, sai dai ya murmushi kawai. In ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya shigo da kai yau, ka ce ba za ka shigo nan gidan ba sai bayan wata ɗaya, kawai ya murmushi ya ce inna mashaku tisun wa ishru, inda wani ne irin sauƙin ma haka zai dalla mata bari ne ya zazzage ta, ce ki baki da hankali don kin ga ma na huce, to na fasa hucewa. Saboda waɗannan masu shekaru manya da suka san jiya suka san yau, idan suna son ‘ya’yanku ku ba su, sun yi riƙe aure. Ina fata mun gane wannan. Abu na gaba shi ne kamar yadda muka ambata halaccin yi ma yarinya ƙarama aure. A dokokin Najeriya an kawo wasu dokoki da suke cin karo da wannan halaccin. Ba sani ba ko a nan jihar Bauchi ana aiki da wannan doka, amma dai a wasu jihohi akwai doka na Child Rights Act, wanda tun shekara ta 2006 aka yi mata, aka tabbatar ita matsayin doka a cikin tsarin mulkin Najeriya, cewa idan yarinya bata kai shekara 16 ne aka ta wannan kuɗe lauyoyi ko 18 ne, 18 ko, to an mata aure an yi an karya doka, kuma da limamin da ya ɗaura da babanta da mijin da ya aure ta da shugaban kwamitin masallacin da aka ɗaura auren duka sun yi laifi, kuma za a iya kama su a kai su gaban alƙali, kuma alƙali ya iya musu hukunci na tara ko har gidan yari shekara 5 ko a gidan yari. Za ga wannan doka ce ja'ira, ja'irar doka ce, saboda ta ci karo da wannan mabda'in wanda yake tabbatacce a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka wajibi ne ga 'yan majalisar musulmi su je wannan dokar su cire ta, a canza ta ta zama cewa a ba mutane dama su exercising right ɗinsu na religious, abin nan right ɗinsu na addini. Addininmu ya halasta, to halasta. Ɗaura auren bai nufin mu'amala da ita, har sai ta kai munzilin mu'amala, mu kiyaye wannan. Sai da Aisha radiyallahu anha ta kasance mace ce mai ilimi, mai kuma kwaɗayin ilimi. Haƙurwa yana cewa ina mamaki, ya ce kai ba na mamakin zurfin iliminki a Ƙur'ani da hadisi, amma ina mamakin zurfin iliminki a sanin boko, a sanin magunguna. Ta ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi rashin lafiya, ya kasance kuma mukan yi baki daga ƙauyuka, in sun zo ina tambayar su da me kuke maganin kaza, da me kuke maganin kaza. As-sayyida Aisha radiyallahu anha, Abu Musa al-Ash'ari yana cewa a cikin riwayar hadisi, yana cewa ma ashkala alaina nahnu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an min al-hadith, فسألنا عائشة رضي الله عنها عنه إلا وجدنا عندها فيه علما yace babu wani abu na karatu da yake rikice mana Musa bai su Abu Musa al-Ash'ari su Anas su Abu Huraira su Abdullahi dan Umar su Jabiru su wane ne duk waɗannan gaggan malaman ce duk abin da ya rikice mana idan muka tambayi Aisha sai mun zo na sabon karatu Abdullahi dan Umar ya ji Abu Huraira yana cewa wanda yayi sallar gawa ya raka gawa makabarta yana da lada kamar girman dutsen Uhud guda biyu wanda ya tsaya iya sallar gawa kadai yana da guda daya sai Abdullahi bin Umar fastagraba hadal hadith shi anya kuwa bore ba ya cika kwashe ba irin yana ganin shi ma fa malami ne sai ya aika wani yaron sai ya ce ka je ka tambayi Aisha wannan karatu ta taba jin wannan karatu ana zuwa ta ce kwarai kuwa wannan karatu ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka dawo aka gaya masa yayi kofa yace laqad afratna fi qarafita kathira ce ba shakka mun dade muna asarar lada saboda kawai idan an yi sallar jana'iza sai kawai koma gida a mishi zuwa makabarta ko kuma a ce ga jana'iza wata gida yana da wani uzuri ko sai ya tafiyar sa a shahidi shine Aisha radiyallahu anha ta kasance malama ce kallabi tsakanin raguna shi sa Zahabi yake mata yake cewa kanat rajulatan minan nisa'i ta kasance wato kallabi ce tsakanin raguna a ilimi cikin mazaje karki zama kallabi tsakanin raguna woman leader a harkar jagariyar siyasa amma ki zama kallabi tsakanin raguna a harkar ilimi a taba ki qur'ani zanzan hadisi zanzan fiqh mathematics komai a jiki lahiyar sai ki ga kin taimaki al'ummaki kin karantar da ƴaƴanki kin karantar da makwabta kin karantar da abokan zama kin karantar da ƴan anguwa da har ma ki karantar da mazaje ma sai ki zama mai amfani a cikin al'ummarki karki zama wato kasashiya ko wanda za a laluba a rasa komai a kai kanki empty kamar an goge kasa saboda haka da gaskiyar fawaid a cikin rayuwar Aisha shine muhimmancin ilimin ƴaƴa mata kuma in muka ce ilimin ƴaƴa mata mu masu faɗa wannan magana mu muna nufin su fara da ilimin addini tukuna ba wai ilimin boko ba domin akwai wannan da'awar a wannan zamanin kira zuwa ga ilimin mata amma ana nufin a zuba musu tsantsan boko ilimin boko ilimi ne mai amfani ilimin sana'a ilimin kimiyya ilimin kaza 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 ana da buƙatar sa amma dai yana mataki na biyu ne bayan ilimin addini saboda haka ƴaƴa mata mu tashi tsaye wajen koyon ilimi a wanda zai amfane mu ilimin addini da sauransu abu na gaba a cikin rayuwar Aisha ta kasance mace ce mai ibada tana kula da menene da ibada yawan sallah yawan azumi yawan karatun alqur'ani yawan aikin haji da umara ta kasance tana yin waɗannan ayyuka karki tsaya iya karatu kawai bayan karatu ki aiki da ilimi kar ya zama cewa karatu kawai kika damu da shi amma ba ki da kula da ibada irin wacce ta'ada da mata suke yi yanzu din an gama al'asar sai ka tarwata mata mai azhar tana ta sai da abun nan masa ta tukune ta gama harkata wata gida sai bayan sallar isha ta zo ta yi azhar al'asar magriba isha duka har ma ana yin wani zance ana cewa wai ganin wadai sallar gidan biki wata ba ta yin sallar sai an je gidan biki daga kowa yana yi to nan kan za ta yi koda ma tana fashi za ta yi ka a gani to zama da an kira sallar ki tashi ki sallar da an kira al'asar ki tashi karki bari kina fashin sallar asubahi dan da gidan ki baya karki bari ki saba da wato barin sallar tana wucewa musamman sallar babu kuma ramuwar azumi iyayenmu mata da yawa ana kama su da matsalar ramuwar azumi in na rantse da abin da zai kashe ni anan na san ba zan yi kafara ba wata gida wata ana binta azumi tun na 1445 ba ta biya shi ba haifi ya riga shi an shiga 1448 duk bayan wata uku za ta buga malam DC na waya ko malam giya ɗaya za ta malam a taimaka mana da fatawa wallahi ni ce ana bina azumi kuma gashi na haihu yanzu kuma ina da wani cikin kuma ina ma da wani sa tambayoyi ne daban-daban
to a dinga kokari ana rama azumi na fata muna gane ba abu na gaba a cikin falaloli a fa'idojin rayuwa Aisha akwai as-sabru 'alal bala a sayyida Aisha radiyallahu anha ta shiga jarabawa daya a rayuwarta wannan yake nuna cewa duk falalar da Allah ya yi wa mutum baya barin shi haka nan babu jarabawa kamar yadda babanta ya gaya mata yake ce mata ai ba zai yi a ce kyakkyawan mace kamar ki da take da fuska a wajen mijinta kuma abin ta haka nan kawai ta daura shi gaba zai yi ba to bari mu fikin guda ɗaya daga cikin jarabawa tunda duba zuwa lokaci shine hadisatul ifk wato sharri da aka yi mata da ƙage da ƙazafi dan a kashe mata aure dan a bata mata mutunci dan a tozarta mijinta wasu munafukai cikin munafukan Madina marasa arziki marasa kirki suka laƙwaiƙwaye mummunan zance suka kunsa suka yada a cikin mutane ai Aisha ai ba mace ce kamammiya ba ai tana kaza wannan zance ya tambari a cikin mutane ya kai ya kawo wajen wata guda yana trending duk ya yi dawo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji iyayenta suka ji ƴan uwanta suka ji kishiyoyinta suka ji surkanta kowa ba wanda bai san labarin don Allah ki kwatanta irin wannan labari a yanzu a ce an miki sharri cewa an kama wance da kwarto ko wance da ta haihu ai ba cikin mijinta bane ai mata aure ce amma kuma tana yin kaza ce kaza ya zama da cewa wannan abin sharri yaya nauyin wannan zancen yake yaya zaki ji ga kishiyoyi ga makwabta ga ƴan bana na iya ga mahassada kowa a wannan zamani na trending din yana ki kinga ba karamin musiba ba shi sannan ga miji yana kaunar ki ana so a ga cewa ya kore ki ai miki dariya to wannan shine fajarawa da Allah ya mata amma me tayi hakuri da komawa ga Allah da kuma addu'a da taitayi har Allah ya fitar da ita daga wannan jarabawa kuma fitarwar da Allah ya mata sai ya ƙara mata daraja wacce wata mata a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba samu wannan daraja ba su biyu ne a cikin matan duka duniya suka samu wannan daraja da ita da Maryamu alaihi salam su ne waɗanda Allah da kansa ya ɗauki gabarin wanke su Allah shine lauyan su da kansa wato ba wai an je an yi DNA ne ko an je an yi wani an je an yi kure an kura makaryatan an kure su sun kasa kawo hujja ko an je gaban alƙali an ci rantsuwa duk ba wannan ake ba a Allah ne da kanshi ne wahayi na alƙur'ani ita ma ta ce ni ma na ma raina kaina ban san cewa wai na kai matsayi a wurin Allah da har Allah zai yi wahayin ƙur'ani da za a dinga karantawa wai a kaina ba da ku saboda haka duk jarabawa da Allah zai miki a gidan miji ki hawo irin jarabawoyin da ake fuskanta ki dinga tana cewa an cutar da Aisha fiye da cutar wadda aka yi miki sai ta hawo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan cewa laqad uziya Musa akthar min hadha fa sabar idan Allah ya tarce ki da wata kishiya ko uwan miji ko zaman gidan haya ko miji mara kirki ko miji mai yin kaza ko miji kullum baya nan matafi ko mai zuwa kallon kwallo zai dawo sai karfe 1 na dare ko mai yawan aure saki ko yayi miki kishiya ya kare ko Allah ya jarabce ki baki haihuwa Aisha Allah ya mata wannan jarabawa ko Allah ya jarabce ki da kishiyoyi masu shiga sharba shanu ga su nan jarabawa iri daban-daban da ake fuskanta mafi girman al'amari shine hakuri Allah ya ce wa zalla minhum a'immatan ha yahduna bi amrina lamma sabab wa ta kira lima sabab hakuri din nan da ake cewa kullun ayi hakuri iyayen mu mata kai hakuri tun kakanni haka suke fada yanzu zamani ya zo wasu mutanen banza marasa daraja suna cewa mata kai kana su hakuri a dinga zuga mata ana cewa kar su yi haƙuri su tada ƙayar baya su tada fitina su yi rigima da miji sai an san me yake ciki sai an yi kaza 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 waɗannan rashin haƙurin ba za su iya koyina wajen ba haƙurin nan ne da aka ce abinda annabi ya gada shi ne kawai babita ina fata mun gane wannan Aisha ta shiga wannan babban jarabawa kuma ga haƙurin ta yi an ce tsoron jiya a gurguje Aisha tana da halin karamci musamman bayan Allah ya bata azzici bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ta dade a duniya bata rasu ba sai a shekara ta 58 bayan hijira Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 11 sai ta rayu shekara 47 a bayan sa ba mu shi tunda ba ta sake aure ba babanta ya rasu ɗan uwanta ma duk sun rasu sai dai ƴaƴan yayi da ƴaƴan kanne ba wannan tsawon rayuwar da tayi sai Allah ya bata arziki musamman zamanin sayyidina Umar dan Khattab ya sanya wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fansho da gratuity mai nauyi duk wata za a kawo musu kaya a aji musu na kudade take cewa kudin da ake bata kafin ta gama kashe waɗanda aka bata na watan da ya gabata wasu sun zo sai haka aka take diba tana bayar da su sadaka kyauta tana yanta bayi to dan Allah ya nike wadata da arziki ki zama mai kyauta da sadaka kake zama marwaciya mun ji yadda sayyida Khadija ta samu shiga a gumbaci a gumbaci Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ya kirki cin ta ma karimiya saboda ka karki zama na hana sarki ruwa ki dinga kyauta kina bayarwa ko mutum na farko da ya kamata ki baki shi ne mijin da zaki in ga ba mazajin ku kyauta kuna tana baya cewa sanda yake neman aure so ba su kyauta ba sun gama campaign yanzu ba sa kyauta ku kudin ga musu ha ba ku zuma ta sayyidina ibnu mas'ud ba Zainab ita ma mai kyauta ce ma sosai ita ma har ta ci da shi ba ta ci da yaya ban da gori a bari in tafi zuwa na ƙarshe a husnul ishra ma zawj a sayyida Aisha radiyallahu anha ta iya zama da mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a banza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaulace ta nan ba kaunar da har kowa ya gane har sayyidina Umar yana ce ma Aisha Hafsa karki bi ma Aisha la taghurrannaki hadhihi allati kanat mahbubatan inda zawjiha kar wannan da mijin yake kaunarta ta dinga rudaki ba wala yaghurrannaki an kanat jara take auda'an ninki wa ahabba ila Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ridu Aisha ki karki dinga biye mata ita mutum yana karanin kaunarta abu da yawa idan ta yi zai kau da kai ke kuma kike ba dole kau da kai ba to annabi ya kaunace ta saboda mala ya lissafa wasu abubuwa irin su ta kasance mace ce mai basira mace ce kyakkyawa mace ce mai asali mace ce ɗan gari mace ce wadda take kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin siffofin mata na ƙwarai wacce idan mijinta yayi fushi ba za hankalinta ba zai kwanta ba sai ta tsuguna ta bashi hakuri sai ta zo ta rike hannunsa ta ce yau ba zan ci abinci ba ba zan yi bacci ba ba zan yi shiru ba har sai ka hakura Aisha ta kasance ta iya ji da miji da tattali da shi da hakuri da yi masa hidima ta ce ko da yaushe ina cikin hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma ba ta samun yin damar wani lokaci ta rama azuminta na ramadana asi gab da sha'bana saboda yawan hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana yawayin baki a dafa musu abinci ayi kaza ka kula da shi kullun cikin wannan hidima take ki koyi wato kula da miji domin wannan shine bautar da ake cewa aure bautar ubangiji ba wai kun ki zauna ki hakin sai a kujera kamar wata hakima ki huni kina taba waya haki jona mata power bank wajen kada caji ya gani miji kuma yana buƙatar ruwa yana buƙatar abinci yayi tari baki kawo ruwa ba baki san me yake ciki ba har ulsa ta ji ta kashe miki Allah ya kiyaye ina ganin na ci lokaci na ku gaskiya malam Abdul Mannan da kai da malam Ibrahim Alakiya ko wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh